Shugabannin kasashen Afirka da dama ne suka yi jawabin su a jiya a wuni na uku a taron kolin Majalisar Dinkin Duniya a nan birnin New York. Galibin su sun yi jawaban nasu ne a babban zaurin taron Majalisar Dinkin Duniyar, kana wasu kuma daga cikin su sun aiko da sakon jawaban nasu ne ta bidiyo. Shugabannin sun hada da Cyril Ramaphosa, shugaban Afirka ta Kudu, da Eric Masisi na Botswana, da João Manuel Lourenço na kasar Angola, sai kuma Roch Marc Christian Kabore na kasar Burkina Faso, da kuma Hage Geingob na kasar Namibia, da Emmerson Mnangagwa na Zimbabwe, sai kuma shugaban gwamnatin soja na Riko a kasar Chadi, Muhammad Idris Dabi Itmo, da kuma Azali Asumani na kasar Comoros, sai kuma Ali Bongo Ondimba, shugaban kasar Gabon, da Samia Suluhu Hassan ta kasar Tanzania, wadda ita kadai ce shugabar kasa bacce daga Afirka da ta yi jawabi. Sai kuma shugaban Liberia George Mani Weah. Ramaphosa na Afirka ta Kudu ya kira ga majalisar da ta bada dama ga kasashe su fara yin rigakafin COVID-19, musamman kasashe masu tasowa irin na Afirka. Ya bayyana takaicin sa ga rashin daidaito wurin raba rigakafin COVID-19 tsakanin kasashe a duniya.
It is an indictment on humanity that more than 82% of the world vaccine is...
Yace wannan wani laifi ne ga bil'adama akan raba rigakafin COVID-19 a duniya, inda kasashe masu hannu da shuni suka sai sama da kashi 80 cikin 100 na rigakafin, kana kasashe matalauta ko aka bar su da kasa da kashi 1 cikin 100 na rigakafin. Ya kara da cewa in ba mun magance wannan matsala cikin gaggawa ba, annobar za ta dade tana tare da mu, kana akwai yuwuwar sake ganin wata annoba.
And new mutations of the virus will emerge.
Kowani shugaba na Afirka ya yi magana akan COVID-19 da kalubale da ke tattare da raba rigakafin cutar, wanda galibin kasashen Afirka ba su da kudin sayi. Shi ma Roch Marc Christian Kabore na kasar Burkina Faso ya tabo wannan magana, amma kuma ya karkatar da jawabinsa akan batun rashin tsaro a yankin Sahel, yana mai cewa
da la lutte contre le terrorisme, le seul effort des pays touchés n'aura d'impact important et durable.
A fadin yaki da ta'addanci, kokarin kasashe da ke fama da ayyukan ta'addancin zai yi tasiri ne mai dorewa idan suka samu taimakon kasashen duniya. Ko shakka babu, batun tsaro da zaman lafiya a yankin Sahel ba na kasashen yankin kadai bane, da suka hada da Burkina Faso da Mali da Mauritania da Niger da kuma Chadi. Shugaban gwamnatin sojan wucin gadi a kasar Chadi, Muhammad Idris Dabi Itmo, ya ce kasarsa tana bukatar tallafi wurin bunkasa tattalin arzikinta bayan nakasawa da annobar COVID-19 ta yi wa kasar. Dabi da ya karanto jawabinsa ta hoton bidiyo ya yi matashiya yana cewa
the perspective pour la jeunesse au Sahel pour celle-ci a tombé dans le piège des idéologies extrémistes.
A suna rashin tsammani da matasa ke ciki a yankin Sahel shine ke jefa su cikin tarkon aƙidar tsaurin ra'ayi, kana yana tura su balaguro zuwa Turai duk da irin hadari da ke tattare da tafiyar. Akwai kuma kasashe kamar Iraki da Cuba da Macedonia ta Arewa da Guyana da Panama da Nauru da sauransu da su kuma suka yi jawabi a jiya. A yau ne dai ake sa ran shugaban Najeriya Muhammad Buhari zai gabatar da nasa jawabin a babban zaurin taron Majalisar Dinkin Duniyar. Baba Yakubu Makeri, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin New York a nan Amurka.